Assalatu wassalamu ala mab'u'i salamatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa cikin ina ne za a tafi cikin shi? Kitabu Tanakh. Kitabu Tanakh. Bala. Babu Tanakh. Mun ce haje ko? Da kitabu Tanakh ne ta. بسم الله الرحمن الرحيم قال ان رحمه الله تعالى كتاب البلاغ باب سكي حديث 319 cikin umdatul ahkam yake cewa Abd الله بن عمر رضي الله عنه الله يرضى شي انه طلق امراته يا سكي ماتش وهي حائض تنا cikin jinin haila فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai Umar ya ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana kenan Umar dan shi ne ya aikata abin shi kuma ya kai kuka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaji fada na Abdullahi ya saki matar shi cikin tana cikin al'ada fatagayyaza fihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya batare bai ji dadi ba summa qala sannan sai ce li yuraji'uha je mai da ta summa yumsikuha sannan ya rike ta hatta ta dahura har sai ta yi tsarki summa tahida sannan ta yi haila fata dahura ta yi tsarki fa in bada lahu an yutallika ha idan ya ga dama ya sake ta fa yutallika ha dahiran ya sake ta tana mai tsarki qabla an ya masaha kahin ya tabata fatilkal idda wannan ita ce idda kama amara Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah ya umarni ya ce talliquna li iddatihinna nan idda yana nufin lokacin da ya kamata a sake su lokacin da ya kamata a sake mace tana cikin tsarki ko da tana cikin tsarki tsarkin da ya tabata ba zai sake ta ba haka nan in tana cikin haila haramun ne ya sake ta saki Allah madaukin sarki ya kewaye shi da duk wannan abubuwan da wannan sharuɗa da wannan dokokin dan saboda abkar da shi ya zama kadan ne dan koda ta bata mishi rai an shiga cikin matsala to ya je ya sake ta ya ga cewa tana cikin al'ada dole zai bari har sai ta yi tsarki in ta yi tsarki da tsarkin da bai taba ta bar da an yi so ya sake ta haka in lokacin nan tana yiwa an shirya tana yiwa ya huce dun matsalar da take nan takawa ko kuma koda tana cikin tsarkin kuma ya kasance wannan tsarkin bai taba ta ba a ciki in ya taba ta to kuma nan ba zai sake ta ba sai ya jira ta ƙara wannan ta shiga wani tsarkin daban da kawai saki kenan ya cikin tsarkin da ba ta taba mace ba ba komai kuma dan saboda a sauƙaƙe mata tsawaita wannan tsawaita zaman al'ada zaman idda ma fi lafzin a wani lafazi ce hatta tahida haida mustaqbala har sai ta yi wata haila wadda take daban mai zawwa a gaba siwa haidatu allati dallaka hafiya banda wannan haila da ya sake ta a ciki wa fi lafzin a wani lafazi ce fa husibat min dalakiha sai aka yi mata lissahi daga cikin sakin ta waraji'aha abdullahi ma'ana wannan sakin da annabi ya ce fal yuraji'uha ya maido ta ma'ana sakin yayi daga nan malaman fiqh suka gano cewa kenan sakin in ya sake ta cikin tsari cikin al'ada ko ya sake ta cikin tsarkin da ya taba ta sakin ya abu ya saba ma Allah amma sakin yayi tunda annabi ce li yuraji'uha yayi komi kenan inda ba ta sako ba zancan a ce komi ya ce za a yi kawai ta komi ba amma sai an umarce shi bigiran ta kawai ta komi amma sai aka ce sai an umarce shi shi ya maido ta kaga da baban shi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce saki bai abu ba kawai ta sai je ce ta koma gidanta amma sai aka ce shi a ce mishi ya maido ta yake nuna cewa sakin ya abu ma fi lafzin a wannan lafazi eh mun karanta shi yace kama amarahu sallallahu alaihi wasallam kuma abdullahi ya maida ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi an fadima binti qais hadisi na gaba da fadima binti qais annabi aba amr ibn habs dallaka halbatta ya sake ta yankakken saki uku kenan wa huwa ga'ibun bayyanan aiko mata ne wa fi ruwaya wata ruwaya ce dallaka hasalasan ya sake ta saki uku kenan an fassara me yake nihi da halbatta fa arsala ilaiha wakiluhu sai wakilin shi ya aika mata bishair da sha'ir da abinci fa sakhidatu tayi hushi da wannan sha'ir in ya sake ta sha'ir kimi zai aika mata tace batta su fa qala sai ce wallahi malaki alaina min shay na rantsi da Allah baki da komi a wajen mu ba abinda za a baki tunda saki uku ne wannan ma alherin shi ne ba haƙi bane fa ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lahu sai ta ambata mishi wannan kin me yasa dan saboda ita wadda aka ma saki daya ko biyu aka ce a mata mutu'a jiyar da dadi wajen saki wani alheri ko wani kudi ko wani sha'ir kamar yadda ya aiko ba dan komai ba saboda ka ayi rabuwar wulakanci kuma gobe kasance ya koma kome kenan ko ya koma su komo to zai kasance ba rabuwar wulakanci akai ba amma shi wanda uku ne dama babu zancen tana yiwa ya maido ta kenan ba zancen wani mutu'a yace laisa laki alaihi nafaka ai baki da ciyatarwa akan shi insha Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kamar yadda ya fadi haka ne wa fi lafzin a wani lafzi yace wala sukuna haka nan ko gurin zama baki da wanda aka saka saki uku batta da gurin zama batta da ciyatarwa sabanin wanda ka saka saki ɗaya saki biyu da abincinta da gurin zamanta duka a wuyanka har ta huta daga idda ran har yanzu matsayin mata ka take to amma ita wanda akai saki uku duka wannan babu sai dai ho in tana da ciki wannan kuma saboda dan da ke cikin ta za a bata gurin zama da ciyatarwa har ta aihe shi yace fa amaraha anta atadda fi baiti ummu sharik ya umarce ta tayi idda a dakin ummu sharik summa qala sannan sai yace tilka imra'atun ya ga shaha a sahabi wannan kuma mace ce wadda sahabbaina suna ruhun mata suna yawan zuwa gidanta ma'ana malamai suka ce mace ce mai yawan sarka tana yin abinci tana raba kyauta kullun gidanta cike yake da mutane duk da annabi ya ce tayi idda nan kuma sai ya tuna da wannan cewa ana yawan zuwa gidanta sai ya fasa yace ya ita di inda budu ummu maktum ki idda a wajen gidan ibnu ummu maktum fa innahu rajulun a'ma shi namiji ne mutun ne makahu tad'ina siyabaki inda kuna iya aje ta hukuma a gurin shi fa iza halaltu ma'ana tunda bai gani idan ya kare fa azini ni ki sanar da ni in kin kare ma'ana daga idda ki sanar da ni qala sai take cewa fa lamma halaltu yan da na kare zakartu lahu sina ambata mishi haka anna muawiyah ibn abi sufyan cewa muawiyah ibn abi sufyan da abajam hada bani sun nemi aure na fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa amma abu jaham amma shi abu jaham fala yadau asahu an atiki bai aji sandashi ga wuyan shi ma'ana suka ce kana darraban lin nisa ya kasance mai yawan bugun mata ne wata ruwaya aka ce kuma ya kasance mai tsananin sha'awa ne wanda ya yi karfin sha'awarta wa amma muawiya amma aka ce muawiya fasalu kullama lahu talakkani bai da dukiya inki usama ba ana nufin dukiya ba wata mai kuɗi ya zama shahararre bai yada abin da zai mai arma amma idan a ce rishin kuɗi ne ba mai kuɗi bane duka galibin sahabbai haka nan ce rayuwarsu kenan annabi ba zai zama wannan abin suka bai soke shi cha ba mai kuɗi bane ba kuɗi shahararra abin arman ne ma bai yada kuma wannan annabi ba zai goyi bayan a arme shi ba yace fakarihatu husaina kishi summa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace anki hi usama ibn zaid ki auru usama dan zaid fana kahatu husaina arme shi kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta faja'ala Allahu fihi khairan tace sai Allah ya sanya alkhairi cikin arman shi tunda umarnin annabi ne da shawarar shi waqta battu bihi kuma an nike gibda da shi ma'ana nike farin ciki da samun shi cewa gwadar akai haka wannan yana cikin abinda malamai suke cewa ya halitta wanda aka tambaya ko neman arme ko wane yana neman wanci ko wance da wani suna neman arme in ya sallahin wani wannan abun ya ambata amma ya tsaya bakin daidai wannan gurgudan ba bude babancin mutuncin shi ba kawo bakin wannan abun da ya san shi yana yi lahin shi ne ya takaita akan wannan kai ya wuce wannan ya halitta dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu lahihikan su amma kuma bai zama na cin nama ba ko yi da su babu na gaba babul idda babu cikin idda an subai'at al-aslamiyya annaha kanat ta sa'ad ibn khawla ta kasance kalkashin sa'ad ibn khawla da aure wa huwa min bani amir ibn lu'i tana daga cikin bani amir ibn lu'i wa kana mimman shahida badaran tana daga cikin wanda ya halarci badar fa tufiya anha sai ya rasu a gare ta fi hajjatul wada a hajji ta bankwana kenan ana hajji bankwana ya rasu wahiya hamilun tana da ciki falam tan shab ba tare da jimawa ba an wada at hamlaha sai ta aiho da abin da ke cikin ta ba da wafatihi bayan rasuwar shi falamma ta'allat min nifasiha yayin da ta kare daga cikin jinin bikin ta ta gama ta jammalat sai ta yi ado lil khuddab saboda masu neman aure fa dakhala alaiha abu sanabil ibn ba'akak sai abu sanabil ibn ba'akak ya shigo gare ta rajulun min bani abduddar wani mutum ne daga cikin mutanen kabila abduddar fa qala laha sai yace mata mali araki mutajammila me yasa nake ganin ki kin yi ado kaga wannan yake nuna cewa ya halitta tayi ado saboda wanda zai zo neman aurenta yace la an laki tarjina nikaha mai yiwuwa kina kaunarki aure ne. Yace wallahi ma anti binaki ta tamurru alayki arba'atu ashhurun wa ashara. Yace na rantsi da Allah ba zaki aure ba sai wata 4 da kwana 10 sun wuce miki. Qala Subai'a, Subai'a tace falan ma qala li zalika, yayin da ya ga mun haka jama'atu alayya siyabi, sai na hada kaya na ina amsaitu da marece ta yi. Fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasaltu an zalika, na zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shi game da haka. Fa aftani, sai bani labari bi anni qad halaltu hina wada'tu hamli, cewa na kare al'ada tun lokacin da na fudda abin da ke ciki na. Kenan nan gurin ba a sayin ta malamai busu ta'abiri da cewa aihuwa, kawai cewa wada'at ma fi hamliha, dan saboda ko da rai ta aiho shi ko bari ne tai sunan ce da ta fudda abin da ke cikin ta kuma ta kare al'ada. Yace wa am ta ce wa amarini bi tazawuji, kuma annabi ya umarce ni da in yi aure in badali in ya bayyana gare ni. Kenan nan ita ta samu gaskiya, dan saboda ta samu labarin hukuncin tana da masaniya cewa mai ciki daga ta aihu abin da ke cikin ta, shikenan ta kare al'ada, shi kuma bai sani ba shi yasa mata raddi. Qala ibn Shihab, ibn Shihab yake cewa wala ara ba asan, malamin al-Imam Malik wanda yanzu ne shi amma wadda wala ara ba asan, banda ganin tana da lahi an ta tazawaje hina wa ta yi aure lokacin da ta yi abin da inta ta yi aure lokacin da ta aihi abin da ke cikin ta ta huddo shi. Wa in kanat fi damiha, ko tana cikin jininta, ko bata kare jinin biki ba, ko yau ta aihu gobe tana iya arminta. Gaira Allah ya karabo ha zauju ha, sai dai mijinta ba zai kusance ta ba, sahaban da ta hata ta duhura ha sai ta yi tsarki. An Zainab bintu Ummi Salma, amsu daga Zainab bintu Ummi Salma, kala take cewa tufiya hamimul li ummu habiba, wani masoyi ya mutu na ummu habiba. Fada adbi sufura, sai ta kirayo da kawo mata sufura. Fas masafa bi zira'ai ha, sai ta shafa a zira'in ta, nau'i ne na turare na shafa. Fa qala, sai tace inna ma asna uhaza, abun da yasa na aikata haka, li anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bi halita, ga macen da tayi imani da Allah da ranar lahira ba, an tuhidda tayi takaba alamai yitin ga wani mamaci ko kasalasin sama da kwana uku. Duk wani mamaci in ya mutu ba zai ta mishi takaba ba. Me yake cewa takaba? Kaurace ma ado da kaurace ma gyara jiki. Illa ala zaujin arba'atu ashhurin wa ashara, sai miji shine da tamawata 4 da kwana 10. Amma in wani ma'aihi ne ko dan uwa ne ko wa ko kane, za ta kaurace ma ado da sauransu amma kai ya wuce kwana 3. An Ummu Adiya radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuhiddu mar'atin ala mayitin, mace ba za ta yi takaba ba ga wani mamaci ko kasalasin sama da kwana 3. Illa ala zaujin, sai ga miji 14 ashhurin wa ashara, wata 4 da kwana 10. Wala talabas sauban masabugan, mai takawa ba zata sa tuwa wadda an rina ta ba, an rina ta da kowane irin nau'i na rini. Illa sauba asbin, sai tuwa ta kasance wadda ta abun nan ce baka ce. Wala taktahilu, ba zata sanya wannan ba kwalli ba. Wala tamusu diban, ba zata sa tarare ba. Illa iza dahurat, sai idan ta yi tsarki. Nubzatan min qusdin an azfar, zata sanya wani dan guntsire na turaren qusdu ko kuma azfar. Al-asb yace siyabun min al-yaman fiha bayadun wa sawad, asab kin nan tuha ce ta Yaman, a cikin ta akwai hori da kuma baki. Kenan da yace illa sauba asbin, sai tuha da ta kasance ta asab kin nan ita ce mai hori da baki, wanda na asali ne ba rini bane. Wannan nubza shine ashay'ul yasir, dan guntsiran abu dan kadan. Wal qusdu shi kuma al-ud, icce ne, wani icce ne. Aw nau'un min ad-dibi tuftakharu fihi an-nufusa, wani nau'i ne na turare wuta, wanda mata suke turaren wuta da shi masu jinin biki. Wala azfar, jinsun min ad-dibi azfar, shi ma jinsi ne na turare. La wahida lahu min lawzihi, bayyana guda ɗaya daga lafazin shi a larabci ma ne. An ce az-zufur, ya zama horace ba shi bane kuma akin. Wakila suka ce huwa idrun aswad, wani turare ne baki. Al-qit'atu minhu az-zufur, tushbihu az-zufur, wanda guda ɗayan shi yana kama da farce, shi yasa ake ce mishi azfar. Hadisi na gaba, an Ummu Salma qala, take cewa ja'atu mar'atun, wata mace ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qalat, tace ya rasulullahi ma'akin Allah, inna bunnati tufi anha zawjuha, diyata mijinta ya rasu, wa garista kat aynaha, idan ta kuma yana ciwo. Afanuk hulu hasin, zan mu sanya mata kwalli na ido? Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, la, annabi sallallahu alaihi wasallam ce a marratain, su biya hada usalasan ko su uku, kullu zalika yaqulu, la, ko wannan yana cewa a'a. summa qala sanace inna ma hiya arba'atu ashhurin wa ashhurun kawai ta kaba wata hudu ne da kwana 10 wa kad kanat ihda kunna ai daye ku ta kasance fil jahiliya a jahiliya tarmi bil ba'ra tana giwa da kashin bushashe ala ra'sil hauli akan karshen shekara kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu kafu ga tsawon wata hudu da kwana 10 a jahiliya shekara guda ne ake ana ta kaba in ta kare ta giwa da kashin bushashe kuma nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ga saboda tsananin hana mai takaba yin ado duk da tana ciwon ido amma sai ya hana me yasa dan ka abu da kofa saboda abu ne wanda mata suna so ba za a raba su da ado ba to in ya zamana an ba ta dama an ba da kofa to wasu ba ciwon idan ma za su kasance suna amfani da shi shi yasa ya rihe kofar duk da idan ta yana ciwo bai ba da dama ba fa qalat zainab sai zainab take cewa kanatul mar'azatu fi anha zawjuha ta kasance mace ya jahiliya idan mijinta ya rasu dakhalat hibshan sai ta shiga wani ta yar karamar bukka wala bisas sharra siyabiya ta sa mafi sharrin tuha walam tamasa diban ba zai taba turare ba wala shay'an ba zai taba wani abu ba hatta tamurra alaiha sana har sai shekara ta kewayo sun mutu ta bidabatin sannan sai a zo mata da wata dabba himarin au dairin ko abun nan ko abun gajeki ko kuma tsuntsu au shatin ko karamar dabba fataftaddu bihi sai ta bude da shi ta bude da hutawa daga dakin nan da shi yace fa kallama ta fataddu bi shay'in illa mata da wuya take budewa da wani abu cikin dabbobin nan sai ya mutu summa takharuju sannan sai ta huto fato da ba aratan sai a bata kashin dabba fatarmi biha sai ta giwa da kashin dabban nan summa turaji'u ba'da ma sha'at sannan sai ta koma ma abinda ta ga dama bayan wannan min dibin na turare au gairi ko wani shi kenan wannan ita ce takaba a lokacin jahiliya musulunci da ya rage ta sauki ne kawo musu da kuma yadda za a yi ta dakin wannan ba a ci da ita ba a sha da ita ba a komi da ita ita daya cikin dakin tsanani ne wanda ya wuce hankali yake azamu shi ko bakin abinda take wal ihdaru shi ta shine kamar da mai risala ya faɗa shine kawai barin kaza ba zata sa kaza ba zata kamar da yazo a hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ya faɗi cewa wa uttum min hasu bada'atun abubuwa na jahiliya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kun maido su gashi ko an komo ta yadda yanzu mai takaba yanzu cikin jahiliya in kaga abinda ake ya wuce hankali an azamata abubuwa wanda ba Allah umarnin Allah ba na manzon shi alhibshu shine albaytu sagirul hakir kuma kun ga wajen hutan ma malamai yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ce he an maido jahiliya in zatta hutai an kira malamai sun yi karatu sun yi kaza sun yi abubuwa da dan yi so ta hutai shi ko ba wanda alaka da sai wani ya hudda ta kawai tana zamanin ta kiyaye wannan abubuwan in lokacin wannan wata hudu da kwana 10 ya wuce kawai ta koma aiki da abin ta shikenan alhibshu shine albaytu sagirul hakir dan karamin daki wulakantacce wa taftaddu ay tadluku bihi jasadaha shine tashahu jikinta da shi shine ma taftaddu kamar dabban nan da aka kawo ko kuma tsuntsuncin ya nan ya isa ba shi ne shi ba ta ana